أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا أكو غواتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا غمكة زوا مدينة دبو ديا دا داري هدو دا أربعين دا ديا وان دا يدي شا تقوس غواتن ديا شكرة تدبو بيو دا عشرين ميلادية كما يندى مكسابة هدوا أولنا مجلسي من البركة مصعب بن عمير كي تكون انقوارها وساوا زورو دا تكون برنن كانو mun ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na muqaddimatul iziya wallafar babban malami abul hasan ash-shadili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da ainihin wato hukuncin wanda wato ya bar sallah ko kuma wanda ya musun wajabcinta inda muka tattauna akan abinda malamai suka ce game da wanda ya barta ba wai yana musun wajabcinta bane ya barta saboda sakaci da kiyuya da sauransu da kuma wanda shi bai ma yadda da wajabcinta ba dan haka baya yin ta kwata-kwata bayan mun ji abin da aka ce akan wannan wanda shi kansa mai ziyar ya rawa tsakanin hukuncen guda biyu inda yake cewa duk wanda ya musunta wajibcin sallah ko wani abu daga cikin wajiban sallah to wannan ya kafirta kuma yayi ridda za a nemi ya tuba kwana uku idan ya tuba shikenan idan bai tuba ba hukuncin kisa ya kama shi sannan wanda shi kuma ya tabbatar da wajibcinta baya musu ya yadda cewa sallah wajibi ce amma kawai ya ki takasulan saboda kiyuya da kasala ko saboda rashin tasowa ana yi to wannan aka ce za a dan jinkirta masa zuwa lokacin da wato sallar da ake cikin lokacin ta zai rage saura raka'a daya lokacin ta na daruri ya fita to idan bai yi sallar ba to shi ma za a kashe shi amma kisan da za a yi masa haddi ne shi musulmi ne amma za a yi masa haddi ta hanyar kisa domin yana wasa da sallah sannan za a nemi mutanen da ba mutanen kirki ba ba waɗanda in sun ga za a bata za a gyara ba za a neme su su yi masa sallah sannan za a binne shi a makabartar musulmi sannan ba za a shafe kabarinsa ba kamar yadda dukkan bayani ya gabata bayan nan sai muka shiga fasalin da ke bayani akan lokutan sallah inda kowace sallah muka ji tana da lokuta guda biyu wato lokaci na mukhtari da kuma lokaci na daruri kuma shi kansa mukhtarin kowace sallah tana da mukhtari guda biyu farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci inda muka ji cewa mukhtarin sallar azhar dai yana farawa ne daga ainihin wato zawalin rana har izuwa wato shine farkon lokacin ƙarshen lokacin azhar kuma shine inuwar kowane abu tai daidai da shi
lokacin sallar la'asar shi kuma daga lokacin da inuwar kowane abu ta yi daidai da shi shine farkon lokacinta har zuwa lokacin da rana za ta yale yalo ta yi fatsi alamun faduwa to wannan shine lokacin ƙarshen muktarin la'asar sannan muktarin sallar magariba yana farawa ne daga buyan ainihin wato kwallon rana har kuma zuwa buyan shafaki wannan jajajajen ya bace to wannan kuma shine ƙarshen lokacin magariba wanda shine kuma farkon lokacin sallar isha har zuwa sulusin dare na farko ko kuma zuwa rabin dare kamar yanda muka karanta a wata ruwayar sannan lokacin daruri shi kuma na sallar asuba dai darurinta wato yana kaiwa har zuwa wayewar gari madaukaki ko tun daga wayewar gari madaukaki har zuwa hudowar rana a zahar ita kuma daga farkon lokacin sallar la'asar har zuwa buyan kwallon rana la'asar daga lokacin yale-yale da fatsifatsin rana har zuwa faduwar rana magariba kuma har zuwa gamata kamar yanda muka karanta wanda ita ma dai yana kaiwa har zuwa daga gama ta kai har zuwa hudowar alfujir sallar isha ita kuma daga wato sulusun dare na farko har zuwa ita ma hudowar alfujir wannan don mun ji mun karanta wasu ayoyi a cikin alkur'ani da suke bayani game da waɗannan lokuta na sallah sannan gaba ta ƙarshe sai malam ya ɗan yi wani jan hankali game da jinkirtar da wato hani da ya zo na jinkirta sallah har lokacin ta ya fita inda malam yake cewa duk wanda ya jinkirtar da sallah bai yi ta ba har zuwa lokacinta na makutari ya fita lokacinta na daruri ya fita ba tare da wani uzuri na shari'a ba to ya saba wa Allah ya yi gingime man sabo wanda a yau za mu ji ina hukuncin wanda ya bari lokacin sallah ya wuce shi ba tare da uzuri na shari'a ba wanda uzurin na shari'a shine malam ya kawo abubuwa wajen guda bakwai yace akwai jinin haila akwai jinin biki akwai kafirci akwai kuruciya akwai hauka akwai suma akwai ainihin wato bacci akwai kuma mantuwa abubuwa guda takwas to waɗannan sune a azar uzurrukan da mutum zai iya barin sallah saboda su kuma ya zama bai yi laifi ko saban Allah ba qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi qada'il fawaid Malam Hassan Abul Hassan Ash-Shadhili yake cewa ga wani fasali da zai yi bayani akan rama sallolin da suka kubcewa mutum sallolin da lokacin su ya riga ya wuce yaya hukuncin rama su yake yajibu ala al-mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawat Malam Abul Hassan Ash-Shadhili rahimahullah yake cewa wajibi ne akan al-mukallaf baligi mai hankali qada'u ma fatahu ya rama abin da ya kubuce masa ya wuce shi min as-salawati na salloli al-mafarudati na farilla murattabatan kuma ajere zai yi su idan guda biyu ne zai yi su ajere in guda uku ne ma zai kawo su ajere kuma zai yi wannan ramuwar na sallar da ta kubuce masa ne fi ayyu waqatin kana a kowane lokaci ya kasance a kowane irin lokaci ya tuno cewa sallah kaza ta kubuce masa bai yi ba ko salloli biyu uku sun kubuce masa bai yi ba to zai sallace su a duk lokacin da ya tuna ba wani lokaci na kayyadadde wanda sai a shine za a rama sallolin da suka wuce to sai maganar alqada me ake nufi da alqada'u a larabci alqada'u a larabci yana daukar ma'anoni guda biyu yana daukar ma'anar alhukum yana kuma daukar ma'anar al'ada alhukum hukunci ana kiransa alqada sannan biyan bashin da ake bin mutum shi ma ana kiransa alqada shine al'ada ko ka fassara shi da alhukum ko ka fassara shi da al'ada kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya kaga hakama rabbuka ubangijinka ya hukunta kenan kaga akai amfani da kalmar qada da haka tana zuwa da ma'anar hukunci tana iya zuwa da ma'anar kuma al'ada biya amma a istilahin malamai in aka ce alqada'u ana nufin fi'ilul wajibi ba'da waqatihi shine aikata wani wajibi bayan lokacin sa ya wuce wani abu ne wajibi ne yin sa kuma sai mutum bai yi ba to sai a ce yazo yayi shi bayan lokacin ya wuce wannan shi ake kira da alqada'u a istilahin malamai dan haka ita sallah fa salatul fa'ita hiya allati kharaja waqtuha al muhaddad laha, ita sallar da ake kira fa'ita, as-salatul fa'ita sallar da ta wuce, ai hiya allati kharaja waqtuha ita ce sallar da lokacin ta ya wuce ya fita, al muhaddad laha wanda aka iyakance mata. To da zarar mutun ya ki yin sallah ko bai yi sallah ba har lokacin da aka iyakance mata ya fita, to yanzu wannan sallar ta zama al-qada. وقد اختلف اهل العلم في العبادات المحدده بوقت معلمي سن قارو جونا علمي سن يي ساباني game da ibadar da akai sanya mata lokaci aka iyakance ta hal tafutu bi khuruj waqtiha am tata'allaqu biz zimmati ila an tuqda duw wata ibada wadda aka ce ayi ta a lokaci kaza. To idan lokacin nan ya wuce ba tare da mutun yayi ta ba, shin da zaran lokacin ta ya fita ita ma wannan ibada ta fadi ta wuce mutun kenan mutun ba zai yi ta ba, ko kuma tana nan a rataye a wuyansa har sai yayi ta sai ya biya? Malamai sun yi sabani akan haka, shin ba sallah kadai ba, duk wani abu wata ibada da aka wajabta yin ta kuma aka sa mata lokacin yin, idan lokacin yin yayi baka yi ba har sai da lokacin ya fita, to shin bayan lokacin ta ya fita za ka rama ta ko kuma shikenan ta riga ta wuce? Wal aslu fi qada'il fawaid hadithu Anas, asali dai wajen rama sallolin da suka kubce wa mutum, to asalin shine hadisin Anas radiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man nasiya salatan, duk wanda ya manta wata salla, fal yusalliha idza zakaraha, ya sallace ta idan ya tuna ta, la kafarata laha illa zalik, ba wata kafara da wannan salla take da ita face ya tuna yanzu ya tashi ya ita. To wannan hadisin shine asalin hadisin da ake kafa hujja da shi na rama sallar da ta wuce, da kuma hadithin Muslim, wannan hadithin muttafaqun alai, akwai kuma ruwayan Muslim idza raqada ahadukum anis sala, idan mutu ɗaya daga cikin ku bacci ya rinjaye shi yayi bacci bai yi sallah ba, au gafala anha ko ya manta da ita, fal yusalliha idza zakaraha, to ya sallace ta duk lokacin da ya tuna, fa inna Allah azza wa jalla yaqul, domin Allah yana cewa wa aqimis salata li dhikri. Akwai kuma hadithin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda, yace hubisna yawmal khandaq, Abu Sa'id al-Khudri yace an tsare mu ranar riyakin, ranar da ake haka wato gwalalo a garin Madina, an tsare mu anis salati gabarin yin sallah, hatta kana ba'da al-maghrib bihawiyin min al-layl kufina, yace muna ta yin wannan aiki har sai bayan magariba dare ya riga yayi, sannan Allah ta'ala ya isan mana daga waɗannan makiya da suka zo suka sa muke ta wannan hakan gwalalan. Wa zalika qaulullahi ta'ala, wannan ku shine fadin Allah ta'ala, wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza, shine kufina. Allah ta'ala ya magance mana mas'alar. Qal Abu Sa'id al-Khudri yace fada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bilalan, sai manzo Allah ya kira Bilal, fa aqama az-zuhra fa sallaha kama kana yusalliha fi waqtiha, thumma amarahu fa aqama al-asra fa sallaha fa ahsara salataha kama kana yusalliha fi waqtiha, thumma yake cewa thumma amarahu fa aqama al-maghriba fa sallaha kadhalik, qal wa dhalika qabala ay watu قبل ان ينزل الله عز وجل في صلاه الخوف, yace a wannan lokacin manzo Allah ya kira Bilal, ba ai azhar ba, ba ai la'asar ba, ba ai magariba ba, duk ana ta wannan kokarin tona wannan ramin gwalalo din, yake cewa manzo Allah ya kira Bilal ya tada iqamar sallar azhar, ya sallace ta kaman yanda ya saba sallatar ta, sannan ya umarce shi ya sake tada iqamar la'asar, ya sallace ta ya kyautata sallar kaman yanda ya saba yi a lokacin ta, sannan ya umarce shi ya tada iqamar sallar magriba, ita ma ya sallace ta, kaga sallah uku kenan. amma wannan abin ya faru ne kafin Allah ta'ala ya saukar da ayar da take bayani akan sallar tsoro lokacin da aka shiga cikin halin tsoro ga yanda za a yi ayar da take cewa in khiftum farijalan aw rukbana to kafin saukar wannan ayar abin da ya faru kenan to kaga waɗannan hadisan guda uku sai malai ya ce fallazi tafutuhu sala duk mutumin da sallah ta kubce masa la yakhlu min halatayn to ba zai fita ba daga hali guda biyu mutumin da bai sallah ba har lokacin ta ya fita to ba zai fita daga ɗayan abubuwan nan guda biyu ba alhalul ula hali na farko an takuna fatatuhu li uzrin mu'tabar shar'an ko dai ya zamanto sallan nan ta kubce masa saboda wani uzuri da shari'a tana la'akari da shi kan naum kaman bacci kwantawa yayi ta bacci ba a tashe shi ba kuma bai tashi ba ya lokacin da ya tashi har lokacin sallah ya fita wannan uzuri ne da shari'a tana yi itibarin sa wani siyan da mantuwa sam ya manta bai sallah ba ya dauka yayi sai bayan lokacin sallah ya fita kawai sai tuno kash ashe bai sallah kaza ba to wannan shi ma uzuri ne mu'tabar fa hadha la ithma alai to wannan wanda bacci ya sa sallah ta kubce masa ko kuma mantuwa to babu laifi a kansa wa yajibu alaihi qada'uha kuma wannan wajibi ne ya rama sallar matastai qada duk lokacin da ya farka au tadhakkara ko ya tuna lil hadithaini sabiqain saboda waɗancan hadisan da suka gabata da muka karanta alhalu thaniya hali na biyu an tafuta hussala shine sallar ta kubce masa min gairu uzrin shar'i ba tare da wani uzuri na shari'a ba kawai shi ganin damarsa ko sakaci ko wasu abubuwa kawai yake ta yi har lokacin sallah ya fita ba tare da yayi ba bal yatrukuha kaslan kawai ya batta ne saboda yana jin kyuya kawai yayi aiki ya gaji ana ta kiran sallah yace sai kai shi ba yanzu zai sallah ba sai ya huta aw wata hawunar ko kuma saboda rena sallah bata kai muhimmancin da zai aje abin da yake yayi ta ba dan haka ya jira har sai ya gama abin da yake sannan yayi ta wannan yasa har lokacin ta ya fita fa hadha athimun bila shak wannan mai sabo ne ko shakka babu murtakibun likabiratin min alkaba'ir ya aikata babban laifi cikin manyan manyan laifuffuka to akan sa ne ikhtalafa ulama malamai suka yi sabani akan shi wannan nabiyin fi wujubil qada'i alaihi a cikin wajibcin rama sallar akan sa shin wajibi ne sai ya rama sallar ko kuma yaya fa dhahaba aljumhur mafi yawan malamai suka tafi ila wujubil qada'i alai suka ce wajibi ne sallar duk da ta wuce lokacin ta ya fita wajibi ne sai ya rama wastadallu kuma sun kawo hujja sun kafa hujja da dalili bil qiyas sai suka yi auna shi suka sa shi a ma'aunin annasi wan na'im sai suka dora shi akan ma'aunin mai bacci da kuma mai mantuwa qalu hujjar su anan sai suka ce idza kana annasi wan na'im ya qadiyani idan mai bacci wai baccin yana bacci a lokacin sallah ya fita ba ya yafe masa sallar ba in ya tashi daga baccin sa ya rama mai mantuwa kwata-kwata sai bayan kwanaki ma ya tuno bai sallar ba an ce ba a yafe masa ba sai ya rama to fal amidu min babil aula suka ce to wanda ya ki yin sallar har lokacin ta ya fita da gangan to ai shi ya fita cancanta a ce ya biya in dai har mai bacci an ce sai ya biya wanda ya manta ya tuna daga baya an ce sai ya biya to wanda ba mantawa yayi ba ba bacci yayi ba kawai ya bari lokacin ta ya fita to shi ya kamata a ce shi ne wajibi a ce ya biya an fahimta ko warrajihu doktor Muhammadu Mansur yake cewa zance mafi rinjaye annahu la yaqdiha ba zai rama ba an fahimta bal yatubu yake cewa bal ba rama zai ba yatubu ya tuba wa yastaghfirullah ya nemi gafarar Allah wa yukthiru min at-tadawwu ya yawaita nafulfuli wa fi'l al-khair ya yawaita aikin al-khairi kai yukaffiru Allahu anhu khati'atu ko Allah ta'ala zai kankare masa wannan zanubin nasa yawmuddin ranar al-kiyama kuma wannan ra'ayin na ba zai rama ba in mutun ya kuskura lokacin sallah yayi ba tare da uzuri na shari'a ba bai yi ta ba lokacin ta ya fita ba zai rama ba wannan shine kaulin Umar dan Khattab sayyidina Umar ya ce ba zai rama ba wa bunuhu Abdullah haka Abdullah dan Umar shi ma ya ce ba zai rama ba wa Sa'ad bin Abi Waqqas wannan shine ra'ayin Sa'ad dan Abi Waqqas wa Salman shine ra'ayin Salman al-Farisi wa Ibn Mas'ud wannan shine mazhabin Abdullah dan Mas'ud min as-sahaba wannan daga sahabbai kenan sun ce duk ba zai rama wa min at-tabi'in in kuma ka dawo kan tabi'ai akwai Al-Qasim bin Muhammad da Ibn Sirin da Mutarrif bin Shikhir da Umar bin Abdul Aziz da wasu su ma sun ce duk suna kan waccan mazhabar ba zai rama ba واختاره شيخ الاسلام والشوكاني كما wannan shine ra'ayin Sheikh al-Islam da kuma al-Shawkani warajjahu min al-mu'asirin daga cikin malamai na zamani su kuma akwai wanda su ma suka rinjayar da wannan kaulin kaman Ibn Uthaymeen da Ibn Baz da Albani rahimallahu al-jami' wannan duk sun ce in ya kuskura ya ki yin sallah da gangan saboda sakaci saboda lalaci yake yin sallah har lokacin ta ya fita kawai sai dai ya tuba ya ta istighfari ya yawaita nafulfuli ya kuma yi ta ainihin wato aikin alheri amma ba zai rama ba wa adillatu hadha alqaul dalilan wannan kaulin na biyu zahiratun abayyana suke wa hiya kama yali ga su kamar yanda za su zo na farko kaulin lahi ta'ala hujjasu fadin Allah ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah wajiba ce wato wata farilla ce a bar wajabtawa akan lokaci akan mu'minai ma'ana sallah ta kasance akan mu'minai wata farilla ce wanda an sanya mata lokaci tana da farkon lokaci tana da karshe kamar yadda muka karanta a fasalin da ya gabata fa haythu kanatis salatu kitaban mawquta to tunda yayin da sallah ta zamanto farilla ce wanda an sanya mata lokaci fala yasihu ada'uha yin ta baya inganta fi gairi waqtiha ba a lokacin ta ba illa bi dalilin sai akwai dalili in akwai dalilin da zai sa kai sallar azhar ba a lokacin da Allah ya ce ayi ta ba kai la'asar ba a lokacin da Allah ta'ala ya ce ayi ta ba in akwai to sai ka kawo dalilin in ko babu asali shine kowace sallah akwai gurbinta lokacin ta in ka bari lokacin bai yayi wuce ba kai ta ba to ta riga ta wuce نبي حديث أنس السابق حديث دي أنس دي قباتا من نسي صلاة أو نام عنها فليسلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك من ذا الله يدو واندا يمن تابي يسلى با كوي من كوي بچي بي يسلى با هل لو كتن دي فتتو يسلى تيت لو كتن دي تنا كو إدن يفرك با وتكفارة إلا ذلك سيحك سيسكة فهذا يدل على أنه إذا تباطع an ada'iha ba'da al-istiqam aw tadhakkur fa innahu laysa laha kafara ashe wannan ya nuna yana nuni akan cewa idan yayi jinkiri bai yi sallar ba bayan ya farka daga bacci an ce in ya farka daga bacci yaga lokacin sallah ya fita to yayi ta to sai bai yi tamba kuma ya jinkirta ko kuma ya manta sai ya tuna aka ce in ya tuna yayi ta da ya tuna kuma sai ya jinkiri bai yi ta din ba to fa innahu laysa laha kafara to kaga bata da wata kafara kenan dama kafara laysa laha kafaratun illa zalik to kuma bi ba wala yanfa'uhu qada'uhu to suka ce kaga kenan a lokacin rama ta ba zai amfanar da shi ba fa kaifa biman tarakaha amdan udwanan ina ga wanda ya batta da gangan kawo saboda ketare iyaka shi ba za a sai Allah ba zai ce yayi kaza a lokaci kaza yayi ba sai a lokacin da shi yake so in dai wancan wanda bacci ya kwashe shi har lokacin sallah ya fita aka ce yayi ta in ya tuna to kuma da ya tuna din sai ya ki sai ya jinkiri ko da ya tashi daga baccin sai ya jinkiri ya tsaya yin wasu abubuwa ya sake ya tsaya yin brush ya tsaya sai ya yi breakfast sannan ya salla asuba misali ko sai ya shiga wanka ya fito shi kaga wannan ba ta da wannan abun da ya bashi da kafara dama kafara shine yana tuna waye yana farka waye to ina ga wanda da gangan ya ki yin ta har lokacin ta ya fita na uku suka ce al-qiyas ma'auni wa zalika anna Allah ta'ala ja'ala li kulli salati fardin waqatan suka ce domin Allah ta'ala ya sanya kowace sallah ta farilla lokaci mahdudu darafain wanda an iyakance bangarorin sa gefofin sa guda biyu farkon lokaci karshen lokaci bakama annaha la tasihu qabla al-waqti kamar yanda sallar farilla bata halatta a yi ta kafin lokaci فكذلك لا تصح بعده حكما بذات انغانتا با bayan lokacin ya fita illa haythu stafna shar sai inda shari'a tayi togaciya a inda shari'a tayi togaciya to anan ne za a iya yin sallah kafin lokaci ko kuma bayan lokaci ya fita amma a inda shari'a bata yi togaciya ba babu wanda zai salla kafin lokaci kace sallar sa ta yi to haka zalika ma mutum ba zai zo yayi salla bayan lokacin ta ya fita ba na hudu suka ce annal qada ijabu shar'in ita ramu wannan wato umarni ne na wajibi na shari'a a ce arama din to umar sai shari'a ta bada umarni wata shari'u la yajuzu illa bi nasin ita ko shar'anta abu baya halatta a shar'anta wata ibada sai da nassi wala nassa kuma babu wani nassi qarara illa liman lahu uzrun mu'tabar sai ga wanda yake da uzuri abin la'akari a shari'a shine kawai in bai salla ba lokacin ta ya fita aka ce ya rama sune ko wannan ko sune mai bacci mai mantuwa da wanda wasu shagulgula suka dauke hankalinsa bai same yin sal shi ba ma a kawo wancan na uku wannan guda biyan sune uzurrukan na fatan gani na biyar qiyasus salati ala alhajj was sawm suka ce ai zamu iya sake yin wani ma'aunin ma'auna sallah mana da aikin haji da umara in har lokacin sallah zai yi ya fita baka yi ba sai daga bayan lokacin sallah ya fita ka zo ka yi ta ashe a wannan watan da muke ciki zaka yi azumin watan ramadan ka ce in ramadan ya zo ba sai kai ba ko kuma ramadan din ya zo kai ka ce gaskiyar magana wannan ba convenient time din da zaka iya azumi bane kai sai muharram shine baka da commitment zaka yi ramadan din ka yayi ko kuma lokacin zulhajji ka ce kai ba wannan zaka je aikin haji ba duk alhazai suna arfa kai kana gida ka ce kai sai watan maulidi zaka je kai ta kai naka aikin haji aikin hajin ka yayi to sai yake suke cewa qiyasus salati ala alhajji was sawm fa innal hajja haji la yasihu fi ghairi waqtihi almahdud almuhaddad baya inganta ayi shi ba a lokacin da shari'a ta iyakancewa was sawm haka azumi la yasihu fi ghairi nahar ko kuma ma a cikin watan ramadan din da rana aga kana ta cin abincin ka a ta a ramadan ake kace ai kai da daddare kake naka azumi kace ana sallan magriba kai kuma kake fara al-imsak anil mubtirat aga kai kuma kana yin naka zuwa wayewar gari fa kadhalika sala in har wancin ya zama kukan ku dariya ku kai kun san ba zai yiwu ba to sai ba lai ce fa kadhalika haka ma as-salatu la tasihu fi ghairi waqti al-mashru sallah ita ma ba za ta taba inganta ba in aka yi ta ba a lokacin da shari'a ta iyakance mata na fata an gane wancan kiyasin da wayancan malaman na farko jumhur suka yi cewa ai tunda an ce mai bacci ya rama mai mantuwa ya rama to tuma an ce ya sarama ballantana mai ganganci shi wa dole ya rama sai mala yace kiyasin su na cewa mai ganga ai kiyasin mai ganganci akan mai mantuwa wannan kiyasi ne shi yake kira al-qiyas ma al-fariq al-qiyas ma al-fariq an yi kiyasi da wani ma'auni da akwai bambanci tsakanin ma'aunan domin fa innal amida shi mai ganganci athimun shi fa mai saban Allah ne wan nasi wan na'im da mai mantuwa da mai bacci ma'azura ne su kuma masu uzuri ne fa kaifa yuqasu hadha ala hadha ya zaka auna ma'aunin wancan mai saban Allah da wannan wanda shi an masa uzuri ma'aunin ma su kelin ba daya bane shi yasa ibnu hazm rahimahullah yake cewa inna Allah ta'ala ja'ala likulli salati fardin waqtan mahdudu darafain yadkhulu fi hinin mahdud wa yubdilu fi waqtin mahdud yace Allah ta'ala ya sanya wa kowace sallah ta farilla wasu lokaci abin iyakancewa yana da farko da karshe yana shiga a lokacin da aka iyakance yana kuma baci lokacin yana expire in wani lokaci abin iyakancewa ya wuce fala farqa baina man sallaha qabla waqtiha wa baina man sallaha ba'da waqtiha da aka shi a wajen sa yana ganin ba bambanci tsakanin mutumin da yayi sallah lokacin ta bai ba da wanda yayi sallah bayan lokacin ta ya fita li anna kilayhi ma domin dukkanin su kadi sallafi gairul waqti sun yi sallah ba lokacin ta ba wa aidan fa innal qada ijabu shar'in yace sannan kuma shi ramu wannan shari'a ce kamata ta ce ayi ba wai wani azanci ne za a ce ayi kaza ba a'a sai an samu nassin da yace ayi wa shar'u ita ku shari'a la yajuzu li ghairillah baya halatta wani mutum ya shar'anta wata shari'a ba Allah ba ala lisanir rasulihi ta kan harshen manzon sa sallallahu alaihi wasallam walau kana alqada wajiban da ramuwa wajibi ce alal amidi akan mai ganganci la taraka as-sala hatta ya kharuja waqtiha to da sai ka dinga samun mutane kawai mutum sai ya ki yin sallah har lokacin ta sai ya ainin ya fita tunda ya san dole sai ya rama in bai yi ta ba yanzu ma ya san ko lokacin ya fita dai dole sai ya rama sai mutane su dinga barin sallah saboda sun san in ma ba su yi ta ba dole sai sun rama an bayyana yake cewa lama aghfala Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam zalika wala nasiya to da ku haka ne to da Allah ta'ala da manzansa to da ba su manta ba da sun yi bayanin haka cewa in ma da ganganci ne sai mutun ya rama ai ba a manta ba an ambaci hukuncin mai bacci an ambaci hukuncin mai mantuwa to da Allah ta'ala ba zai manta ba zai ce wanda ma ya batta lokacin da ya fita da gangan shi ma sai ya rama haka ainihin wato abin nan ko wala ta'ammada inatana bi tarki bayani kuma Allah da manzansa ba za su ban mu wahala ba kawai da gangan su kyale mu kawai sun san dole sai an rama kawai ayi shiru mu je mu ta kama kane wama kana rabbuka nasiya wa kullu shari'atin lam yati biha alquran wala sunna fa hiya batil ibnu hazm yace duk wata shari'a da ba alqurani ne yazo da ita ba sunna bace to wannan shari'ar batacciya ce kun ji wannan hukuncin to sai yace wa yajibu tartibul hadirataini almushtarikataini fil waqti malam abul hasan ash-shadi yace wajibi ne tartibul hadirataini almushtarikataini fil waqti wajibi ne jeranta salloli waɗanda suke da tarayyar lokaci kamar azhar da al'asar suna da boda suna da tarayyar lokaci kamar magariba da isha su ma mushtarikataini ne sun yi tarayya ta lokaci to idan mutun ya manta bai yi azhar ba sai yanzu da la'asar sai ya tuna bi azhar ba to abinda malam yake so ya gaya ma wajibi ne sai ya fara yin me azhar sannan yayi la'asar idan mutum bacci ya kwashe shi tun kafin azhar yake ta bacci ba shi ya farka ba sai da la'asar to yanzu ya tashi gashi ana ta kiran sallah za a shiga sallar la'asar shi in ya tashi wajibi ne sai ya fara yin azhar sannan yayi la'asar haka tsakanin magariba da isha fa in khalafa idan ku ya saba a adat thaniyata abadan ya sake tabiyin har abada tabiyin ba tai ba an bayyanta da ya tashi azhar ya kamata yi sai yayi la'asar sannan sai yayi azhar ina ba ta gane da ya tashi sai yayi la'asar sannan yayi me azhar to ya sake tabiyin har abada dan ba su jeru ba yanzu wacce ce ta zo a farko la'asar shi ya fara kawowa sannan ya kawo me azhar to tartibin ya wargaje tartibin yanda yake azhar ce sannan la'asar to ya zo yazo ya maida la'asar gurbin azhar ya dauko azhar ya dare shi mu gurbin la'asar da aka tabiyin nan la'asar din nan bace ba ana bin sa har abada sai yayi ta wayajibu taqdimul fawa'it 'alal hadira kuma yana wajaba mutun ya jeranta sallolin da suka tsere masa suka kubce alal hadirati akan wanda ake cikin lokacin ta yanzu wa in kharaja waqtul hadira koda lokacin ta yanzu zai fita malam tazid ala khams salawati matakar dai bata wuce adadin sallolin da suka kubce masa ake bin sa ba su wuce salloli guda biyar ba misali bai azhar ba la'asar magariba isha asuba dibbewa ga kuma azhar yanzu tazo mantuwa ce tunda shi malam ya gina mana ina gina mana hukunci akan ra'ayin jumhur su jumhur suna ganin idan mutun ya bar salloli da yawa duk sai ya rama da haka malam abdurrahman al-akhdari shi ma ra'ayin jumhur ya dauka an bayyanta har ya ce wa man nasiya adada ma alaihi min salawati sallah adadan la ya baka ma a hushak kaga duk wannan duk akan wancan ne ra'ayin jumhur ne ha kuma da yake cewa man salla kullu yawmin ko khamsata ayyamin falaysa bi mufarridin ko bi mufridin a falaysa bi mufarridin to kaga duk sun gina hukunci akan ra'ayin jumhur cewa mutun in ana bin sa salloli da yawa duk sai ya zo yayi su amma idan mutum mai uzuri ne ko na bacci kila wani magani ya sha ya wuni yana bacci duk bai sallolin ba to saboda haka in kuma zai iya yiwa a ce gaba ɗaya ya manta ma shi bai sallolin ranar ba ga salloli biyar ga kuma an shiga ta gobe to yanzu in ya tashi tunda sallolin ba su wuce na kwana ɗaya ba na kwana biyar to a wannan kaulin sai ya fara yin sallolin jiya guda biyar din sannan sai ya ta yanzu koda lokacin ta yanzu zai fita saboda ka san tartibin nan jeranta wannan yanda suka zo a shari'ance wajibi ne fa in zadat alaiha idan ku adadin sallolin da ake bin sa wanda suka kubce masa bai yi ba suka kubce masa sun karu akan salla biyar ana bin sa azhar la'asar magriba isha asuba azhar kuma kaga sun kai shida kenan to anan ala ahadil qaulainil mashhurain bisa daya cikin zantuttukan malamai mashhurai aw alal arba ko kuma in suka karu akan salloli hudu alal mashhuril akhar akan daya qaulin mashhuri kenan akawal ne guda biyu mashhurai wasu malaman suka ce sai in adadin sallolin ya kai guda biyar to anan ne in sun dori akan biyar to sai ya fara yin ta yanzu sannan ya rama su a kauli na biyu kuma suka ce a sallah hudu in dai ba su wuce salloli hudu ba to sai ya jeranto su gaba daya sannan yayi ta biyar din amma a kauli na biyu kenan idan sallolin sun kai biyar to yanzu sai ya fara yin wanda ake cikin lokacin ta sannan ya rama su Allah ya sa kuna fahimtar lissafin to anan ne sai malai ce quddimatil hadira to anan sai ya fara gabatar sai a gabatar da al hadira wanda ake cikin lokacin ta idza baqa waqtuha idan lokacin ta ya takure lokacin ta ya kuntata ya zamanto kan ya ramo wa'incin sallolin ita kuma lokacin ta zai fita to yanzu sai ya fara yin ta sannan sai kuma ya koma ya ramo su wa man dhakara fa'itatan fi waqtiyatin ga wani lissafi nan shi ma ku nutsu sosai wa man dhakara fa'itatan wanda ya tuna wata salla da ta kubce masa lokacin ta ya wuce fi waqtiyatin a cikin wanda ake lokacin ta bari mu ba ku misali wato yana cikin yin la'asar sai ya tuno ashe bai azhar ba ko yana cikin yin sallar isha sai ya tuno ai bai magariba ba shine ma'ana wa man dhakara fa'itatan yanzu wace ce fa'ita in azhar da la'asar ce azhar kenan ya shiga la'asar sai ya tuno ana bin sa me idan tsakanin magariba da isha ne kaga yana isha sai ya tuna bai yi me ba yanzu magariba ita ce me fa'ita wace ce waqtiya isha yajibu tartibuha ma'aha to wajibi ne fajeran ta ta tare da ita to yanzu ya zai ya riga ya shiga cikin wannan kila ya raka a biyu kila ma yana raka a ƙarshe sai kawai tunani ya hado masa kash ashe bai Allah azhar ba kuma gashi ya kusa gama la'asar kuma gashi an ce wajibi ne sai an fara azhar a jeran to su sannan ayi la'asar to sai malai yace ba zai fita daga ɗayan abubuwa uku ba fa in kana fadhan in shi kadai yake sallar dama qata kawai sai ya sallama sai yanke sallar malam ya aqida raka'atan matakar bai kulla raka'a ba bi wadi yadaihi ya ake kulla raka'a shine bai kulla raka'a ba ta hanyar dora hannayensa ala rukubataihi akan gwiwoyinsa an fahimta ma'ana matakar bai ruku'i ba kenan ya kabbarta sallah yayi karatun fatiha yayi sura bai tafi ruku'u ba sai ya tuno cewa a fashe bai azhar ba fa to kawai sai ya ce assalamu alaikum sallama ya yanke sallar sa ko ya sallama ko kawai shikenan dai ko bai sallama ba wai ana cewa a ce assalamu alaikum to ba ta ce ba ta kai sallah ba balle yayi sallama kawai daga nan yana tsaye kawai sai kawai ya sake iqama kawai waccan babu ita sai ya sake iqama sai ya azhar din sannan sai ya la'asar to idan ya riga ya kama gwiwoyinsa ya sunkuya yayi ruku'u a sallar la'asar raka'a farko sai a wannan lokacin ya tuna bai azhar ba fa in aqadaha in ya riga ya kulla raka'a ta farkon damma ilaiha ukhra sai ya karo mata daya wa kharaja an shafa'in sai ya sallama ya kaga yayi nafila kenan raka'a an fahimta amma in bai kulla raka'ar ba ma kawai shikenan ta baci kawai sai ya koma ya ta da iqama amma in ya riga ya kulla raka'ar to ba za a bata kawai a haka ba, sai ya karo daya sai ya sallama, kaga yayi shafa'i raka'a biyu yayi sallama, sai ya sallama. Wannan in shi kadai ne kenan mas'alar tasa da sauki. To wa in kana imamin fa, idan liman ne yazo yana yi muku yana jagoranta ku sallar la'asar, kawai sai ya tuno ashe shi bai ma yi azhar ba, qata kawai ya yanke sallah, wala yastakhlifu kuma ba zai khalifa, ba zai sa khalifa ba. Ko a raka karshe ne ba wani khalifa da zai sa, ba zai sa wani na'ibi ya ci gaba da sallar ba. To shin kowa zai iya karasa sallarsa ko ya zai? Sai mallam ya ce a'a, wa yasri zalika, wannan bacin sallar tasa ya nasu li salatil mamumi, daga sallar mamudin su ma. Kawai sai liman ya juye ya ce jama'a ya haƙuri, wallahi sai yanzu bin shiga sallar nan na tuno ashe ni ban yi azhar. Wai wannan duk ana so a nuna ma mahimmancin wajibcin jeranta wannan yanda suka zo shari'a ba ta son a yi tamfarin da su. Kun fahimci wannan? Kaga in mamu ne shi ya jawo tarago, ba shi kadai ba zai sallarsa za ta samu matsala, kuma ba zai jawo wani halifa ya dora shi ya ci gaba ba. To na uku, wayin kana mamuman, idan kuma mamu ne fa, mun ji mai sallah shi kadai ga hukunsa ko, mun ji in kuma liman ne ga hukuncinsa. To idan kuma shi ba shi kadai ke sallah ba, a cikin jam'i ne kuma ba shi ne liman ba, shi ma mamu ne, tamada, to anan ne fa zai ji jiki, domin tamada ma imamihi zai ci gaba da yin sallar nan tare da limaminsa. Fa in faraga, idan ya gama sallama nasiya, sai ya dawo ya sallaci waccan sallar da ya manta, thumma yu'idu ma sallama al-imami, sannan kuma ya sake maimaita abin da ya sallata tare da liman fil waqti, a cikin lokaci. An fahimta? Yawa, idan mamu ne, me yasa ba zai yanke ba daga lokacin da ya tuna yana cikin kurkukun liman sai liman ya bude? Haka zai tabin liman, shi da ya san dai sallar nan dai gata nan dai kawai bi yake. Da liman ya yi sallama sai a ga ya janye ya koma gefe, sai azhar kuma ya sake maimaita al'asar. Fa in kana jumu'atan, idan jumu'a ce fa, sallaha zuhuran, kenan jumu'a ta kubce masa, sai ya sallaci azhar. An fahimta? Eh, shi mamu din kenan, ana cikin sallar juma'a sai ya tuna shi bi sallar asuba ba ta ranar, kenan yana ji yana kallo ya saurari hudu ba da shi akai, an zo an tada sallah kuma ya tuna bi asuba ba, ba tartib. To tunda an rasa tartib shi a sallarsa, to yanzu zai ci gaba da bin liman, bayan liman yayi sallama sai ya koma ya asuba kuma ya azhar. Malai yake cewa alƙaulu bi wujubi tartibil fawaid, ƙaulin da yace wajibi ne sai an jeranta sallolin da suka kubce wa mutum, huwa madhhabul jumhur, wannan shine ra'ayin, shine madhhabar mafi yawan malamai, ko da yake wa khalafahum ash-shafi'i, imamu shafi'i shi ya saba musu, fa qala, yace fa innahu mustahabbun la wajib, jerantawar mustahabbi ne ba wajibi bane. Da aka shi a wajen imamu shafi'i, kana cikin yin la'asar sai ka tuno ashe ba kai azhar ba, ka ci gaba da yin kayanka, in ka kai koma da baya sai in kai kaso, mustahabbi ne in kai hakan ana so, amma ba wajibi bane. Da zaka ce tunda ka riga ka fara wannan, bari ka karasa ka rama waccan ta bayar, a wajen imamu shafi'i sallar ka tayi, mustahabbi kawai ka bari ba wajibi ba. Wa dalilul jumhur, amma fa jumhur dalilin su yana da karfi anan, yace ma thabata min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, ra'ayin jumhur shine abin da ya tabbata na aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fi hadithi Jabir, kama fi hadithi Jabir radiyallahu anhu, kama yanda yazo hadithin Jabir radiyallahu anhu, anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq, ai sayyidina Umar yazo ranar Khandaq ba'da ma garabati shamsu, bayan rana ta fadi, faja'ala yasubbu kufara Quraysh, ya dinga zagin Quraishawa, kafiran Quraishawa, wa kala ya rasulullahi ma kittu usalli al-asr hatta kadati shamsu taghrub, yace ya maikin Allah ban yi sallar al-asr ba ga rana ta fadi. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce wallahi ma sallaitu, yace wallahi ni ma ban yi ba. Fa tawadda'a, manzo Allah ya alwala wa tawadda'ana laha, sayyidina Umar yace mu ma muka yi alwala. Fa sallal asr, ya sallaci al-asr ba'da magharibati shamsu, bayan farana ta riga ta fadi, kaga a lokacin magariba ake, thumma salla ba'da al-maghrib, sannan bayan ya rama al-asr din sannan kuma ya sallaci magariba. Sai malai yake cewa sayati anna aqada ar-rak'ati inda ibn al-qasim bi raf'ir ra's min ar-ruku' illa fi masail madhkuratin fil mutawwalat. An ga gurin ko mun tsallake wani abu? To tambihun ne ko? To tambihun, jan hankali, kamar anan yaushe ne raka'a take kulluwa, yaushe ne raka'a take kulluwa? To shine sai malai yake cewa sayati, bayani zai zo nan gaba, anna aqadar raka'a, kulla raka'a inda ibn al-qasim, a wajen dan qasim, bi raf'ir ra's min ar-ruku', sai in an dago kai daga ruku'u sannan raka'a ta kullu, ba in an yi ruku'u din ba. Kun san a can yayi bayanin cewa in raka'a ta kullu ta hanyar dora hannunsa akan gwiwa yayi ruku'u, to shi a wajen ibn al-qasim sai an yi ruku'u, an dago daga ruku'u sannan raka'a ta kullu. Illa fi masail madhkuratin fil mutawwalat, a inda kawai kullu ruku'u ba sai an dago kai, ba sai an dago da kai daga ruku'u ba, to sai a wasu mas'aloli wa'anda an ambaci waɗannan mas'alolin a manya-manyan littafai. Yustadallu li hadha bi hadith abi hurairata radiyallahu an, ana kafa hujja akan wannan magana ta malam abul hasan ash-shadili da hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ji'tum ila as-sala, in kun zo wajen sallah, wa nahnu sujudun, kun same mu muna sujada, fasjudu, ku ba ku yi sujada, wala ta'udduha shay'an, amma kar ku kirga wannan raka'a a matsayin wani abu ba ku same ta ba, tunda a sujada kuka same mu. Wa man adraka raka'atan, amma duk wanda ya riski ruku'u, faqad adraka salata, ya riski sallah. Wa fi lafazin man adraka ruku'a, wanda duk ya riski ruku'u, faqad adraka raka'a, to ya riski raka'a. Wannan hadisin akhrajahu Abu Daud wal Baihaqi fil Kubra wa Ad-Darqutni wa Sahih al Albani fil Irwa. An bayyana wannan mas'alar da kaga kenan jeran tasalloli waɗanda suka kubcewa mutum bisa wani uzuri na shari'a, to wajibi ne. Wannan shine ra'ayin jumhur, kuma shine wanda muka kawo hadisi a kansa. Fasulun, lokaci yayi, abin zo daidai kan gaba kenan. To alhamdulillah, insha Allah sai mu tsaya anan, an ce lokaci yayi, abinda muka faɗa yayi zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, shada Allah.